الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan 12 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da yake idan da tambayoyi suka iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malam Bature ya saki kitabun, sai kitabun din kuma an saye shi ya dan zuma. Kisi doka yanzu an same shi, amma ya tsaya da kitabun ko in zai bada shi a lokacin da aka saye shi da kimar shi ne zai bada ko kamar ana kimar ta ne.
To kace kuma an same shi.
Shi mutum amma ya banda shi. Ya bada kitabun.
Kayan mutane idan ka fadda su dole ka samu kwatankwacin su ko kuma gwargwadon yanda suke kwarai. Duk wanda ya saci kayan jama'a ko ya hallakar da kayan jama'a akan ganganci, dole ya rama kayan irin shi ko kuma ya rama kimar shi, shine fa'ida.
Kaman wajen mu kawo mu dauka masu dabbobi, misali dabba da dabba, a ce akwai wasu mutanen kawai sai su ce in ka ɗauke musu guda biyu aka sace musu, in su gane mutum za su ce sai an biya hudu kowane ɗaya.
To kuma wannan ai zalunci ne. Abinda aka ɗauka naka shi ne za a gaida maka, ba maganar a ƙara maka ko a rage maka. Iya abinda aka zalunce ka shi ne za a baka haƙƙinka.
Sai kuma tambaya wajen kaman mata da ake kaiwa asibiti lokacin haihuwa. Wasu lokaci za ka suna cikin wani hali, wani ya matsayin sallar su lokacin suna gabda su haihuwa.
Sallah tana zama wajibi akan mutum yana cikin hankali. Mutumin da baya cikin hankalinsa lokacin sallah, lokacin da yayi har ya wuce, to wannan sallah ba ta kan shi. Kamar yadda Ibnu Umar ya suma kafin gushewar rana, bai farfado ba sai bayan fadawar rana, kuma bai rama azzafa da la'asar ba. Don haka duk sallar da ta wuce, mutum a yanayin baya cikin hankalinsa ba maganar ramuwa, domin tana zama wajibi ne idan mutum yana cikin hankalinsa. Na'am. Wai misali mutum ne bayan yana azumi, kamar a irin wannan lokaci wanda babu kishirwa sai dai yunwa, kuma damar kishirwa ita ce tafi damar mai azumi. Rana ta fada sai ka manta da kwata-kwata azumi kake. Lokacin kana cikin sallah ta magariba, sannan sai ka tuna baka yi buɗe baki ba, ba maganar ka yanke sallah. An gane ku? In ka gama sallah sai ka je ka yi buɗe baki. Shi sunna ne yin buɗe baki kai tsaye da zaran an tabbatar da rana ta fada. Amma in wani uzuri ya gitta maka wanda zai jinkirtar da kai game da yin buɗe baki, ba laifi ba ne ba, ko da bayan duhu ya shiga. Illa kasancewar ba a buƙatar musulmi ya jinkirta wato yin buɗe baki. Shi buɗe baki gaggauta shi sunna ne, da zaran an tabbatar da rana ta fada ga idan mai dibi, to lokacin mu da baki yayi ba magana cewa sai an yi jiran dare ya fara shiga ko kuma cewa taurari sun fara bayyana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa bambancin azumin mu da azumin ahlul kitab wato shine gaggauta buɗe baki domin su ba sa buɗe baki sai wato taurari sun fara bayyana kamar yadda in shi'a yau su ma ba sa buɗe baki sai dare ya rufa ma'ana taurari sun fara bayyana to wannan sabanin sunna ne sahur shi ake bukata a jinkirtar da shi kada kai sahur tun da sauran dare abinda ake bukata ka jinkirta sai gab da ke towa alfujir abinda ya rage duka yan mintuna ne a wannan lokaci ake bukatar mutum ya yi sahur shi ko buɗe baki abinda ake bukata shine gaggautun da shi da zaran an tabbata rana ta fada to babu wani jira da za a yi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama bayani akan baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na haddi wanda yake na sata wanda bayani ya gabata idan aka ce sata wato kamar yadda ma'anarci yake a larabci malamai suka ce shine akhdhu shay'i min al-ghayri khufiya daukan abun wani a hali wanda yake na ɓoye ba tare da an sani an tantance mutum ya dauke abun da ba nashi ba a shar'ance idan aka ce sata malamai suka ce akhdhu malin mubtaramin li ghayrihi min hirzin mithlihi ala wajhi al-ikhtifa daukan dukiya ta wani dukiya mai al'umma daga cikin tsari wanda yake na kwatankwacin wannan dukiya ma'ana inda ake aje irin wannan dukiya a al'adance kuma a bisa fuska wadda take ta ɓoyewa ma'ana ba tare da an sani ka shiga inda mutane suka yi ajiyar dukiyarsu ka dau wannan dukiya ba tare da an san ka dauka to wannan shine ake kira sata dan haka anan yankan alshihu da kwaci sun fita an gane ko yankan alshihu da kwaci ba a kiran su sata in aka ce sata kenan daukan abun wani a hali wanda yake na ɓoye wanda bayani ya gabata sata abu ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya haramta mana ita da nasli na alqur'ani haka nan da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan malaman al'umma tun zamanin sahabbai har izuwa yau sun yi ijma'i babu sabani tsakankaninsu cewa sata haramun ce kuma kiyasi ya tabbatar da haramcin sata dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Ubangiji ta'ala ke faɗa farawu namiji da farauniya mace idan sun ɗau dukiyar wani ta kai wani gwargwado wanda shari'a ta iyakance Ubangiji ta'ala ya ce faqqu aydiyahuma ku yanke musu hannuwansu jaza'an bima kasaba dan sakamako game da abin da suka aikata na mugun aiki nakalan min Allah kuma matsayin ukuba ce daga Ubangiji subhanahu wataala shine ya shir'anta haka sai ya ce wallahu azizun Ubangiji ta'ala mabuwayi ne kasaitacce ne shi yake da rinjaye akan kowa da komai kuma ba a rinjayar sa hakim ma'abucin hikima ne baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi dan haka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala ya shir'anta yanke hannun barawo ba dan komai ba dan azara dukiyar jama'a dalili daga cikin sunna hadisai sun wuce a lissafa mun wuce da ɗaya daga cikin su hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa tuqulu yadu fi rubu'i dinarin fasaida manzon Allah yace akan yanke hannun barawo game da satar abin da yake gulgudan rubu'i dinar fasaidan da abin da yake ya dara haka wanda mun yi bayani a baya rubu wani dinar a yanzu kudin sa jikka 63 da dala 50 jikka 63 da rabi da dala 50 gulgwadan abinda ake yanke hannun barawo a yau wato shine kenan jikka 15 da rabi wato da dala 50 jikka 15 da rabi da dala 50 an gane ko shine gulgwadan kenan rubuti na yakan hawa wani lokaci kuma yakan sauka kenan ba akan yanda yanayin yake a yau za a tabbata a ce kullun kawai jikka 15 da rabi da dala 50 a wani lokaci zinarin yakan hawa wani lokaci kuma yakan sauka kenan duk wanda ya saci dukiya gwalgwadan abin da ya kai jikka 15 da rabi da dala 50 a yau sawa'an kudi ne ko wasu kaya ne na daban to wannan ya cancanta a yanke masa hannu amma tare da sharuɗa kamar yadda bayani ya gabata to haka wato babu sabani kamar yadda malamai sun yi ijimai akan cewa sata abu ce wanda Allah ya haramta kuma kiyasi ingantacce ya tabbatar da haramcin sata me yasa saboda kasancewar Allah ya shar'anta yanke hannun barawo ba don komai ba don kiyaye dukiyar jama'a wanda dukiya kamar yadda bayani ya gabata tana daga cikin ad-daruriyatul khams abubuwa biyar wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana kiyaye su farko shine addini don haka aka shar'anta mana cewa duk wanda yayi ridda to ya zama guba ya zama datti a cikin jama'a ayi maza a kawar da shi idan bai dawo ya jaddada musuluncinsa don haka manzo Allah yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addininsa manzo Allah ya ce ku gama da shi haka kuma a hadisi riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud hadisin na cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salati afayyibiz zani ko kuma afayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku li dinihi almufariqu lil jama'a ash-shahid wattariku li dinihi almufariqu lil jama'a duk wanda ya bar addininsa wani addini ake nihi na musulunci duk wanda ya juya hannun abu gaba bayan yana musulmi ya koma kafiri to jininsa ya halatta abu na biyu da Allah ya shar'anta ya wajabta mana kiyaye shi wato shine rayuwa dole ne a kiyaye jinin jama'a don haka aka shar'anta duk wanda ya yi kisan kai kisa na ganganci to shi ma jininsa ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda salati sai ya ce afayyibuz zani sai ya ce wan nafsu bin nafsi rai akan kashe ta a sababin ta kashe rai kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl kamar yadda ya koma faɗa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi dan a kiyaye jinalan jama'a Ubangiji ta'ala ya shar'anta kisasi ma'ana shine sakayya duk wanda ya kisa na ganganci shi ma a zubar da jininsa abu na uku ita ce dukiya Allah ya wajabta mana kiyaye dukiya saboda kiyaye dukiya Ubangiji ta'ala ya shar'anta yanke hannun barawo duk wanda ya saci dukiyar da ba tashi ba in dai ta kai wannan gulgulo to dole ne za a yanke masa hannu domin ya zame ma wasu wa'azi an gane ku dan haka yace jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine muka yi bayani a baya kaddara cewa mutum ne ya tafi taburada ya tafi neman kudi ya shekara 10 yana neman kudi ya zo da kudin nan nasa da rike wani ya hauro gidan shi yayi gaba da wannan kudade kaga zalunci ya kai zalunci duk wahalar da yayi a shekara 10 a lokaci ɗaya wani ya zo yayi gaba da ita don haka dukiya abu ce wadda take da alhurma don a kiyaye dukiya ta jama'a Ubangiji ta'ala ya shar'anta yanke hannun barawo abu na hudu wato shine hankali Allah ya wajabta mana kiyaye hankali an gane ku Ubangiji ta'ala domin mu kiyaye hankalinmu Allah ya haramta mana shan dukkan wani kayan maye kamar yadda shine darasinmu a yau abu na biyar wato shine mutunci saboda a kare mutuncin jama'a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta haddi na zina da haddi wanda yake na gazafi don a tsare mutuncin jama'a, wanda shi ma bayani ya gabata. To kamar yadda bayani ya gabata, ita sata tana da wasu ginshikai guda hudu, wanda sata ba ta zama sata sai idan waɗannan rukunai guda hudu sun cika. Rukuni na farko shine as-sariq, a samu barawo kenan wanda ya dau dukiyar da ba ta shi ba. Rukuni na biyu shine al-masruqu minhu, wanda aka sace masa kaya. Rukuni na uku shine al-malul masruq, wato dukiyar da aka sata. Rukuni na hudu shine al-akhdhu kufya, abinda aka dauka na dukiya ya zamanto a kuye ne, ba kiri da kiri ba a nuna ma mutum hin karfi, wato a danne shi a karbe masa dukiya, ko kuma ma'ana ya shagala kawai a sanya riza a yanki aljihu a kwashi abinda yake tare da shi. Dan sane kenan al-muqtalis, wanda wasu suna kiran shi masu koya ma jama'a hankali ne, an gane ko, ma'ana kenan mutum yayi kokari ya kiyaye dukiyarsa, amma ba dan cewa ba babu wani abu wanda za a musu na hukuba, dan sane shi ma in an kama shi akwai iya abin da za a masa na hukuba domin shi ma ya daina. To a waɗannan rukunai guda hudu, kowane rukuni akwai sharta. Rukuni na farko kamar yadda bayani ya gabata, as-sariq, shi barawo ba a zartan masa da haddi na yanke hannu sai idan sharta guda uku sun cika. Sharadi na farko kamar yadda bayani ya gabata shine at-takrif, ma'ana ya zamanto baligi mai hankali, domin yaro karami da mahaukaci wato babu haddi a kansu, ko miliyar nawa suka sata dukiyar jama'a. Me yasa? Saboda alƙalami baya kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, rufi alƙalamu an salasi, manzon Allah ya ce an ɗauke alƙalami na rubuta laifi gaba da mutane uku. Farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna'imi hatta yastayqi, mai bacci manzon Allah ya ce sai idan ya farka. Na biyu sai ya ce wa anis sabi hatta yahtali, yaro karami an ɗauke masa alƙalami sai idan ya balaga. Na uku sai manzon Allah ya ce wa anil majnuni hatta yufiq, haka nan mahaukaci manzon Allah ya ce sai ya shiga hayyacinsa, ma'ana hatta yarji'a ilayhi aqlu, sai hankalinsa ya dawo jikinsa. To don haka sharadi na farko na yanke hannun barawo shine at-taklif, a same shi kenan baligi ne mai hankali. Sharadi na biyu malamai suka ce Allah ya kula lissariki shubhatun fi shay'il masru, barawon da ya sata kada a samu yana da shubha game da dukiyar da ya sata. Don haka malamai suka tabbatar da cewa ɗa idan ya saci dukiyar mahaifi, ko mahaifi ya saci dukiyar ɗa, ba maganar a yanke masa hannu domin akwai shubha. Haka nan tsakanin miji da mata, in mace ta saci dukiyar miji ko miji ya saci dukiyar matarsa, ba maganar yanke hannu domin akwai shubha. An gane ko? Domin akwai shubha, yakan iya kasancewa dukiyarsa ne, yakan iya kasancewa ba tashi ba ce, kuma wuri ne wanda kowa daga cikinsu yana shige da fice, ba maganar kenan kufiya a nan. Sharadi na uku shine malamai suka ce adamul idrari wal haja, ya zamanto babu wani tsanani na bukata wanda ya kai mutum zuwa yin sata. Don haka ka'ida larura takan halitta ma bawa abinda aka haramta masa. Don haka Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa la qaba fi alisana, ma'ana duk a shekara ta yunwa yake cewa ba maganar yanke hannu. Duk wanda yaje ya saci abinci, in dai shekara ce ta yunwa, to ba maganar a yanke masa hannu. Me yasa? Saboda bukata ce ta kan kai jama'a. Don haka duk mutumin da yaji tsoron hallaka ga kansa, to wannan ya halatta ya saci gwargwadon abinda zai ije ma kansa hallaka. Idan bai samu ba wanda zai taimaka masa ya bashi sadaka ko ya bashi rumce, to anan ya halatta ya saci gwargwadon abinda zai ci domin ya ije ma kansa hallaka. Sannan dangane da ita dukiya wadda aka sata, akwai sharta kamar guda uku. Sharadi na farko shine malamai suka ce an yakuna al-masruq minhu ma'luman, wanda aka satar masa dukiya ya zamanto sananne. An gane ko? A san wane ne aka ma sata. misali yanzu aka ga dukiya a hannun barawo an san ba tashi bace ba to amma an rasa a ina ya sato to ba maganar a yanke masa hannu sai dai a kai shi kurkuku a ci gaba da tsare shi har a samu lokacin da mai dukiyar zai zo ya tabbatar da cewa an sace masa dukiya kaza a tabbatar da mai ita in an samu mai ita sannan sai a yanke masa hannu amma matukar ba a san ba dukiyar wane ne aka sata ba maganar yake hannu kenan an yakuna al-masruqu minhu ma'luman wanda aka satar masa dukiya ya zama to sananne in an jahilci dukiyar wane ne aka sata ba maganar yake ma barawo hannu sharadi na biyu game da dukiyar da aka sata shine malamai suka ce an takuna yadul masruqi minhu yadan sahihatan ala al-masruq wato hannun wanda aka satar masa dukiya hannun nashi ya zamanto hannu ne ingantacce akan dukiyar da aka sata an gane ko ma'ana hannun wanda aka satar masa dukiya to hannun nashi ya zamanto hannu ne ingantacce akan abin da aka sata na dukiyar kenan dukiyar ta zamanto mallakar ka ce ko kuma kayan jama'a ne ka aro domin ka yi amfani da su aka zo aka sace a gunka ko kuma kayan jingina ne ko kayan ajiya ne a wajenka aka zo aka sata kaga wannan duka hannunka hannu ne ingantacce akan wannan dukiya in ma ya zamanto kaya ne mallakarka ko kaya ne na jama'a ka aro domin ka amfana ka mayar musu da kayansu ko kuma kayan jingina ne ko kuma kayan ajiya ne to hannunka hannu ne ingantacce akan wannan dukiya duk wanda ya sata dole a yanke masa hannu to amma wannan barawo ne ya sato dukiyar jama'a wani barawo wanda yafi shi iya sata yayi gaba da ita wannan barawo na biyu ba maganar a yanke masa hannu domin barawon da ya sato wannan dukiya hannun shi ba hannu bane ingantacce akan wannan dukiya domin ba tashi bace ba sharadi na uku game da dukiyar da aka sata shine malamai suka ce an yakuna al-masruqu minhu ma'suma al-mali shi wanda aka sace masa dukiya ya zamanto mutum ne wanda aka tsara dukiyarsa ma'ana wanda shari'a ta tsara dukiyarsa kaga dukiyar musulmi haramun ne musulmi ya tabata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullul muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a wata riwaya ta daban inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha to dukiyar musulmi dukiya ce mai alhurma baya halatta a tabata dukiya ce wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ta tsaro da kariya a sababin wannan kalima ta la ilaha illallah dai dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalik faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala ash-shahid faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum to dan haka idan mutum ya saci dukiya ta arni an gane ku sawa'an arni wanda yake alharbi ko kuma wanda yake azzimmi ko kuma wanda yake almu'ahad ko wanda yake almusta'man to gaba ɗaya ba maganar a yanke masa hannu idan aka ce arni wanda yake alharbi shine kafiri wanda babu wani sulhu babu wani sasantawa tsakanin shi da musulmi an gane ku wanda yau ma musulmi suna iya kai musu dauki ko kuma su ma suna iya kama musulmi dauki to wannan shine ake kiran shi alharbi idan aka ce azzimmi sune arna wanda musulmi suka kai musu dauki na yaki domin su musulunta suka ce ba za su musulunta ba za su yarda su ba da karo ga musulmi a bar su akan addininsu to wannan sune ake kiran su ahlul zimma idan aka ce almu'ahad shine wanda aka yi sulhu tsakanin su da musulmi cewa kada su fada musulmi kada musulmi su fada su a dan yi sulhu a dan wani lokaci daga nan zuwa shekara biyar ko shekara goma yayin da dai shi imam ya gani idan aka ce almusta'man shine wanda musulmi suka bashi tsaro da kariya cewa ya zo kasar musulmi ya gama wasu sha'anin shi sannan ya koma sawa'an ko kasuwa ce ta kawo shi ko kuma wani aiki ne ya kawo shi to ba maganar a yanke masa hannu me yasa saboda dukiyar su ba ta da alhurma dukiyar da take alhurma ita ce dukiya ta musulmi shine kiran malamai suka ce an yakuna almasruqu minhu ma'sum almali amma karka fahimci a karkashin wannan sharri cewa dan ka dauka saci dukiya har ne cewa ka ci banza laifin sata yana kanka ubangiji subhanahu wata'ala zai damke ka da laifin sata a gobe kiyama amma maganar yanke hannu shine bata taso ba me yasa saboda shi mai dukiyar bata dukiyar bata da alhurma kenan bin nisbati ilaihi amma ita dukiyar a wajen Allah tana da alhurma kenan in mutun ya saci dukiya arne to a wajen laifin sata daidai yake da dukiyar musulmi da sata amma maganar abin da ya shafi haddi ba za a yanke masa hannu sai in dukiyar musulmi ce amma a lahira ubangiji ta'ala zai bincike shi da laifi wanda yake na sata dangane da ita dukiyar da aka sata akwai sharuɗa guda biyu sharadi na farko shine malamai suka ce an yakuna almasruqu malan muhtariman yajuzu bai'u dukiyar da aka sata ta zamanto dukiya ce mai alhurma wanda sayar da ita ya halatta wanda sayar da wannan dukiya ya halatta in ita ce mutum ya sata to dole a yanke masa hannu dan haka duk abinda Allah ya haramta to wannan ko ya kai na miliyar nawa mutum ya sata ba maganar a yanke masa hannu kamar rikiya kamar alade kamar kayan kida da sauransu an gane ko da dukiyar wanda ba musulmi ba ba maganar a yanke ma mutum hannu saboda dukiyar ne yasa ba ta da alhurma sannan sharadi na biyu da game da dukiyar shine an yakuna almasruqu nisaban dukiyar da aka sata ya zamanto ta kai wani gurgudu wanda yake na shari'a kenan a kadan shine kenan kamar shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana rubu dinar ko kuma kasancewar wato abin da yake dirhami uku kenan shine muka yi lissafi abinda kenan dinar yake jikka 63 da rabi da dala 50 jikka 63 da rabi da dala 50 in an kasa ta kashi hudu nawa zai bada shine muka yi lissafi dazu muka ce jikka 15 da rabi da dala 50 in akwai kuskure kenan wani ya lissafa jikka 63 da rabi da dala 50 ita ce za a lissafa a jikka 15 to a darasi da ya gabata mun yi bayanin cewa wannan haji da ake zartasuwa doka ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma ba ita ce hanya daya wadda Allah ya shir'anta mana wadda dukiyar jama'a za ta samu tsaro da kariya dan haka duk wata ukuba da ake yi maimakon ukubar Allah ya shar'anta ba yanda za a yi ta sa jama'a su tsawatu su kame hannuwansu game da dukiyar jama'a dan haka zaka ga kasar da ake kwatanta doka ta Ubangiji subhanahu wata'ala wato sata ta kankanta amma duk inda ba a kwatanta doka ta Ubangiji subhanahu wata'ala zaka ga dukiyar jama'a ta zama ganima kowa fama yake yi gaba da ita a darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa lalle Qurayshawa sha'anin wata mata al-mahzumiyya wato ya himmantar da su ma'ana ya tsare musu gaba domin in aka ce ahammahu shay'un ma'ana auqahu fil hamm abin da ya jefa ka a cikin damuwa ya tsare maka gaba ka kwanta da shi ka tashi da shi shine ake kira da alham to al'amarin wannan mata shine ya himmantar da su ita wannan mata menene matsayinta kamar yanda ya zo a wani lafazi ta kasance ta kan arkayen jama'a sannan sai ta yi kiri-kiri ta yi musu ta ce nata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a yanke mata hannu me yasa saboda musan kayan da ba naka ba kuma ga shedu an tabbata kayan nan ba naka ba ne idan ka yi musu to daidai da sata yake al'amarin ta kenan sai da alkayin jama'a shine kamar yanda yace wa fi lafzin kana timra'atun tastahirul mata'a wa tashhadu wata mata ta zamantu tana aran kayan jama'a na amfani sannan sai ta yi musu ta ce a aina ta ne fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi qad'iyatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi umarnin cewa a yanke mata hannu wannan mata ita ce Fatima bintul Aswad Fatima bintul Aswad tana daga cikin kabila ta Banu Makhzum Banu Makhzum gida ne daga cikin gidajen kabila ta Qurayshawa shine yace anna Qurayshan wato lalle Qurayshawa in ji Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ahammahum sha'anul makhzumi yati allati sarqat lamarin wata mata daga cikin kabila ta Banu Makhzum wato da ta yi sata wannan al'amari na ta ya himmantar da su ma'ana ya bakanta musu rai ya tsare musu gaba su rasa yaya za su yi kuma labari ya kai kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka faɗa man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai a cikin jama'a wane ne zai iya tunkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan magana ma'ana ta nema mata afuwa ko aibilinta ya faɗa abinda za a bada a bayar aibilinta ko kuma yi mata rangwame wane ne zai iya tunkarar shi da wannan magana wannan yana nuna mana ash-shafa'a abu ce wanda take akwai asali lalle idan ka tabbatar da mutun cewa an tsare shi ne akan zalunci to anan sai ka je ka nemi alhurma cewa a yafe masa ko kuma an tabbata kuskure ne ba sana'ar shi bane ba halin shi bane wannan aiki to ba laifi akan iya zuwa a je a nema masa shafa'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita amma duk wanda ya kasance an san dan ta'adda ne ayyuka na banza sana'ar shi ne to wannan in an tsare shi bayya halatta mutum ya je yayi wasida ya nemi alhurmar cewa a bar shi saboda in an bar shi ma ci gaba zai yi da wannan ta'addanci to illa kasancewar in dai abu ne wanda Allah ya riga ya shar'anta haddi a kan shi in dai labari ya kai kotu to ba maganar ka je kai shafa'a ba maganar ka je ka nemi alhurma ko ka zuba kudi a yi bedin shi wannan haramu ne kamar yadda bayani zai zo shi ne suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana game da al'amarinta in ma ya bada bedinta ko kuma yi mata afuwa faqalu sai suka ce wa man yajtari wa alaihi illa usama ibn zaid suka ce kusan da cewa babu wanda zai iya bugun gaba ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan magana face Usama dan Zaid domin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma dan masoyin sa ne ma'ana yana da kima da martaba da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin yajtari'u an ciro shi ne daga aljira'a ko kuma kace aljura'a ma'ana karfin hali ko kuma kace karfin zuciya wanda babu tsoro zai iya tunkarar abu to shine suka ce wa man yajtari'u alaihi babu wanda zai iya bugun gaba ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan magana suka ce illa Usama ibn Zaid sai Usama dan Zaid Allah ya kara masa yadda suka ce hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne lafazin hibbu anan bi ma'ana mahabu ma'ana abun kauna ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana son shi yana kaunar shi kamar yanda yake son mahaifinsa yana kaunar sa fa kallamahu Usama Usama da aka ganshi wato sai ya tafi ya je ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana game da lamarin wannan mata ya nema mata afuwa ko kuma a ibada bedinta fa qala sai manzon Allah ya ce da Usama atashfa'u fi haddi min hududillah yanzu kai Usama alfarma zaka nema game da wata hukuma daga cikin hukumomin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma masu laifi lafazin hudud kamar yadda bayani ya gabata a farkon kitabul hudud shine kenan uqubatun muqaddara uqubatun muqaddaratun shar'an wato hukumomi waɗanda aka kaddara su a shari'ance, shine yace masa a tashfa'u fi haddi, yace yanzu Usama zaka nemi alfarma game da wata hukuma min hududillahi, game da hukumomin da Allah ya shar'anta ma masu laifi. Kaga anan istifham, istifham ne inkari, manzon Allah yana masa musu akan bina ce ba a ce yayi wannan magana. Sun makama, sannan manzon Allah sai ya tsaya a cikin jama'a, fakhtaba, manzon Allah ya yi khutba, wanda bayani ya gabata akan wannan gaba za mu fa'idanci idan wani labari ya faru a cikin jama'a, to ana buƙatar limammai, wato a cikin khutba su ma jama'a bayani, haka malamai su shirya wa'azi na musamman domin a faɗakar da jama'a a saitarsu. فقال سيما زن الله يفدا أجه خلوبة تاسيتي إنما أهلك الذين من قبلكم وصندتي وكأي أبندي حلت ردوانكي قبانون كنا الأم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه سنكسنتي إدم تم درجة ميمزي ييساتا أجه سسيسو كالي شباسا زرتم مصدهات ويدوم يناد كيما يناد درجة إدنسو. Sai ya ce wa iza saraka fihi mudhaifu, idan mai rauni ma'ana talaka ya ayyuhan nas, wanda in ya wuce ba a nuna sa da yatsa cewa wani ne ya wuce, idan yayi sata aqamu alaihi alhadda, sai su tabbatar masa hukuman da ta dace ayi masa shine haddi, wanda a ka'ida ta shari'a ba bambanci tsakanin mai kudi da talaka da mai mulki da wanda ba shi da mulki, duk wanda ya yi laifi abin da ya dace na shari'a shi za a yi masa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake ce mana ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in taru aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Kamar yadda can yace a cikin suratul maida, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqisti. A waɗannan ayoyi guda biyu Ubangiji ta'ala yana umarnin mu game da tabbatar da adalci, kuma yana umarnin mu cewa in zamu bada shaida mu bada shaida saboda Allah, koda a karan kanmu ne zamu bada shaida mu fito mu faɗi gaskiya, koda mahaifanmu ne, koda wasu makusantanmu ne, duk wanda zaka zartar da hukunci a kansa to kai adalci, karka kalli kusacin shi da kai. Kuma in mawadaci ne Ubangiji ta'ala ya ce karku kalli wadatar shi, in talaka ne karku kalli talaucinsa ku tausaya masa, in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima, in ya kasance mawadaci ne karku kalli wadatar shi, Ubangijin da ya shar'anta wannan hukunci shi ya ara masa wadatar kuma ya fi shi wadata. Kuma in talaka ne karku kalli talaucinsa ku tausaya masa, Ubangijin da ya dora masa wannan talauci ya fi ku tausaya masa. To shine anan ya ce wa iza saraka fihi mudhaifu, in mai rauni ya yi sata a cikinsu aqamu alaihi alhadda, sai su tabbatar masa da haddi. Manzon Allah sai ya ce wa aimullahi, rantsuwa nake da Ubangijin da ya aiko ni, لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سرقت لقطعت يدها. وزعل الله يجي والله كدرتشي و أشي فاطمة دير محمد صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة تنادق تشكيشوا قبل نماتا wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinta da martabarta da kimanta a idansa cewa yake wata tsoka ce daga cikin tsokar jikina, wanda duk a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake kama da shi wajen tafiya da ɗabi'u da halaye sama da Fadima. Manzon Allah ya ce inda a ce Fadima iyata za ta yi sata, manzon Allah ya ce laqatu yadaha, ya ce wallahi zan yanke mata hannu. Kaga wannan yana nuna mana ashe babu bambanci tsakanin mawadaci da talaka da mai mulki da wanda ba shi da mulki, duk wanda ya yi laifi to iya abin da ya cancanta na hukuma shi ne ya dace a yi masa, wannan shi ne adalci. A takaice dai bayani ya gabata akan wannan hadisi, yau za mu tashi babi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, babu haddi na kamar malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuba ta shan giya. Allah ko hukuba wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta game da wato duk wanda ya sha giya. Lafazin al-khamr a yare na Larabci yana da ma'ana guda uku. Ma'ana ta farko shine as-satru wa tabkiya, wato rika abu da lullube shi, ka rika abu ka lullube shi kada ya bayyana. Don haka Larabawa suke faɗa ikhtamaratil mar'a ay idha ghaqat ra'saha wa wajhaha bil khimar, a lokacin da mace wato ta rufe kanta. Don haka shi marufin kai dan kwani a Larabci ake kira shi khimar, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wali yadribuna bi khumurihinna ala jiyubihinna. Wali yadribuna bi khumurihinna, lafazin khumur jam'i ne na khimar. To shine suke cewa ikhtamaratil mar'a, ma'ana mace ta rufe kanta. Kenan ma'ana ta farko daga cikin ma'anar khamr a Larabci shine as-satru wa tabghiya, kenan ka rufe abu ka lullube shi. Ma'ana ta biyu shine al-mukhalafa, wato gaure wani abu da wani abu su cudanya su zama daya. Lafazi ma'ana ta uku shine al-idrak, ma'ana abu ya kai inda ake so ya kai. Don haka Larabawa idan sun kwaba fulawa wadda za su yi gurasa, a lokacin da ta tashi to shine suke cewa khamaratul ajin, ko kuma khamartul ajina, kenan khamartul ajina, kenan lokacin da ka kwaba fulawa kenan ka barta ta kai lokacin da za ta tashi, kenan in ta tashi shine ake amfani da wannan lafazin, kenan khamaral ajin, ma'ana gari ya tashi kenan, dawo ya tashi, ya kai kenan lokacin da ya kamata a fara gasawa. To don haka giya ta kunshi dukkan waɗannan ma'ana guda uku, domin giya tana daga cikin abin da ke rufe hankalin ɗan adam ya kasa sanin abin da zai amfane shi ya kusance shi, kuma ya kasa gane abin da zai cuce shi balantana ya nisance shi. Ɗan giya nawa aka same shi a cikin rami na gwalalo? Kaga inda giya bata rufe hankalinsa ba, yaya za a yi da hankalin shi je ya fada cikin kwata? Kuma ma'ana ta biyu da muka ce al-mukhalada, giya ta samu wannan ma'ana ne yasa, saboda tana cudanya hankalin bawa, tana cudanya hankalin dan adam ya ringa tafiya a baibai ya kasa gane daidai. Sannan kuma giya hallo tana daukan ma'ana ta uku, yasa saboda kasancewar ba ta barin mutum, an gane ku? Domin lokacin da ta kai matsayin giya mutum ya shaye maye, to a wannan lokaci kenan ta kai matsayin ta fitar da hankali gaba daya, domin kenan ma'ana ta uku shine al-idrak, kenan abu ya kai kenan inda ake so ya kai. Me yasa? Saboda in mutum ya sha giya sannan hankali yake gushewa, sai ya kai kwata-kwata hankalin ba gushi. Don haka a shar'ance idan aka ce giya, malamai suka ce ismun li kulli ma khamara al-aqla wa ghabahu min ayyi naw'in min anwa'il ashriba, idan aka ce giya shine dukkan abinda suna ne na dukkan abinda ya rufe hankali, wato ya cudanya shi mutum ya kasa gane daidai, ko ma wani nau'i ne daga cikin nau'ikan wato kayan maye, ko ma menene, to wannan shine ake kira da al-khamr. An gane ko? Duk abinda kenan ya rufe hankali, mutum ya zamanto baya gane daidai, kuma wani nau'i ne daga cikin nau'ikan kayan maye, to shine ake kiran shi kayan sha, shine ake kiran shi giya. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi sai yake ce mana kullu ma kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Manzon Allah yace dukkan abin da ke sanya maye, manzon Allah yake cewa giya ne, dukkan giya kuma Allah ya haramta ta. Hadisi na cikin sahihai, riwaya ta Umar Allah ya kara masa yadda, hadisin da ke bayyana cewa asali a wancan lokaci giya akan sarrafa ta game da wasu abubuwa biyar. domin Umar ya yi kububa a kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Umar yake cewa amma ba'du fa ya ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, innahu nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsati ashiya, yace ku san da cewa haramcin giya wato ya sauka daga saman bakwai, Allah ya turo sakon da ke haramta giya. Sai yace wa hiya min khamsati ashiya, yace giya ku tana kasancewa daga abubuwa biyar. Sai yace min al-inabi wat-tamri wal-asali wal-hindati wash-sha'ir, yace akan yi giya wato da inabi, inabi shine rezan kenan, an gane ku? Sai yace wat-tamri, yace haka nan akan yi ta da dabino, wanda wannan shine asali na giya, kuma ita ce giya wadda take tsadadda, wadda tana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayin sa ni'ima na ni'ima a farko kafin Allah ya haramta giya. Giya Allah ya kirga ta daga cikin kaya ne na ni'imomi da ya ma bayin sa, har ma tana daga cikin abin da Allah ya gura ma bayin sa, kamar yanda yayi bayani a cikin suratul Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ubangiji ta'ala yace wa min thamaratin nakhili, daga cikin ƴaƴan dabino, sai yace wal a'nabi, da ƴaƴan inabi, tattakhizuna minhu sakaran, wato kuka rike abun maye, wa rizqan hasana, kuma da arziki kyakkyawa, ku sha ku yi maye kuma ku saida ku samu kuɗi. Wannan a farko ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake gura ma bayan sa cewa giya ni'ima ce daga cikin ni'imomin sa. Kafin saƙo na haramta ta yi zo, kenan shine anan Umar yace min al-inabi, wato akan yi giya da inabi, wa tamri, wato da dabino, sai yace wal asali, kuma da zuma, wal hinda, kuma da alkama, wa sha'ir, kuma akan yi ta sha'ir, waɗannan nau'i biyar da su ake giya a da. Sai yace wal khamru ma khamar al-aqla, Umar yace amma fa ku san da cewa giya, in aka ce giya, wato duk abin da ya jirkita hankali shine giya. Wannan kenan nau'in abin da ake giya da shi a wancan lokaci. Sannan nau'i na biyu akwai al-anbiza al-mukhtalifa, akwai tsimi wanda yake ya sha bamban kala-kala, kamar yanda irin waɗannan kaya wanda ake sha a yau, ga lemu ya kai kala-kala, ga Coca-Cola, ga Fanta, ga sauransu, wannan su ne ake kiransu al-anbiza. To a wannan lokaci sukan yi tsimi irin na azzabib, ko kuma na dawa, ko kuma na ɓaure da sauransu, ko na dabino, akan yi tsimi wanda shi ne kamar matsayin Coca-Cola kinsu da suke sha. To shi ma wannan in dai ya kai ya tsima yanda zai sa mutum maye, to shi ma ya zama giya, an gane ku? Duk abinda mutum ya tsima domin ya sha ya ji daɗi, to in ya kai yana son ya maye, to shi ma ya zama giya. Wannan shi ne nau'i na biyu kenan na kayan sha da suke a wannan lokaci. To nau'i na uku, a yau akwai kayan sha waɗanda suke na maye wanda matsayinsu giya ne, duk da cewa a wancan lokaci ba a san su ba, amma hukuncinsu ɗaya da giya, domin giya ce ko da suna ya canza. Yanzu misali daga cikin giya waɗanda suke sanannu a nan, kaga akwai uski, kaga uski suna ne nata, sannan akwai giyar da suke kiranta gin, sannan akwai wadda suke kiranta shamfai, ita ce tafi kowace giya tsada a wajen Turawa, ita ce wanda in an zo wani taro wanda yake na shakatawa, wanda za a girgiza ta a buɗe kunwa tana sama. Sannan akwai irin su Henneken, an gane ku? Akwai waɗanda ita tsakatsakiya ce, akwai irin ta Talakawa a nan wadda suke kiranta Cafalo, da wata wadda suke kiranta Gwagwaro da sauransu, wanda ta talakace wanda da lalatarin shi ma sai ya je ya sha a dan tarfa masa. To kaga waɗannan duka giya ne, kuma akwai wanda su kuma Talakawa Talau suke yin ta, ita ce wanda ake yi ta dawa, wanda suke kiranta Burkutu da sauransu, wanda ake yin ta da hatsi ko da dawa. To dukkan su waɗannan lalle a wancan lokaci ba a san su ba, amma me yasa su ma suka karɓi sunan giyar? Me yasa? Domin suna rufe hankali, bal ma sun fi waccan giya ta da hadari, sun fi ta hadari, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. to dan haka ita giya abu ce wanda Allah ya haramta ta da nassi na alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wanda kafin wannan aya ta sauka ubangiji ta'ala sai da biyu zango biyu da mu kafin na uku wanda Allah ya haramta giya a farko ubangiji ta'ala ya saukar da sako cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya game da lamarin giya da caca ubangiji ta'ala yace qul fihima ismun kabirun ce da su game da giya da caca akwai laifi wanda yake mai girma sai ya ce wa manafi'u linnas kuma akwai amfani ga jama'a ubangiji ta'ala sai ya ce wa ismuhuma akbaru min nafihima laifin da akan dauka game da shan giya da caca yafi amfanin da ake samu to a wannan aya babu dalili game da haramta giya ubangiji ta'ala ya nuna mana akwai cutarwa akwai amfani kina anan mai hankali sai ya tsaya ya zaba ma kansa abin da yafi dacewa da shi sannan aka biyo mataki na biyu domin an samu wani daga cikin magabata ya sha giya yayin sallah sai ya zamanto yana cakuɗa karatu ubangiji ta'ala ya turo da sako yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku kusanci sallah halin kuna maye sai kun san abin da kuke faɗa ma'ana sai kun warsake kenan ita ma wannan aya babu dalili game da babu wajibul dilala akan haramcin giya a cikin ta zango ne na biyu wanda Allah ya biyo da mu kafin ya haramta mana giya sannan zango na karshe na uku wanda Allah ya haramta giya ita ce wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai innamal khamru wal maisiru kusan da cewa giya da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibban duba ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan waɗannan rijsun min amali shaytan datti ne game da aikin shaytani sai yace fajtanibuhu ubangiji ta'ala yace ku nisance su la'allakum tuflihun dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama a wannan aya gaba uku ke akwai a cikin ta wanda yake tabbatar da haramcin giya micece gaba ta farko a cikin ayar gaba ta farko da yace rijsun min amali shaytan datti ne game da wato aikin shaytani kana so a ce aikin ka irin na shaytani ne a aikin na shaytani ma ubangiji ta'ala dan ya ƙara munana mana abin sai yace kazanta ne datti ne daga cikin aikin shaytani kaga wannan gaba kadai ta isa ta nuna mana harancin giya sannan gaba ta biyu fajtani bu yace ku nisance ta umarni ne Allah yace ku nisance ta gaba ta uku sai yace la'allakum tuflihuna dan ku dace da aljanna dan ku rabota da aljanna a gobe kiyama duk abin da zai sha makance tsakaninka da shiga aljanna a gobe kiyama to haramu ne to wannan dalili ne daga cikin alqur'ani wanda yake tabbatar da harancin giya dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa za mu ga kadan daga cikin su an gane ko illa kasancewar wannan hadisi da muka zo da shi na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu muskirin khamrun sai yace wa kullu khamrin haram duk abin da ke sanya maye manzon Allah yace su ne giya ne sai yace kuma duk abin da yake giya haram ne kenan duk abin da ke sanya maye sunan shi giya manzon Allah yace kuma dukkan giya haram ne dan haka koda an canza mata suna to tana nan a matsayin ta na giya kamar yanda anan suke kiranta da sunan wato ruwan bagashi ko kuma kaji suna cewa ruwa in adun suka ce ruwa ne suke nufi da giya suke ne ba ruwa ba wanda yake sananne kamar yadda su larabawa sun canza mata suna abinda suke kiranta almashrubatu rufiya wai kayan sha waɗanda suke na ƙara ma rai nishadi da jin daɗi to koda an canza mata suna tana nan a matsayin ta na giya domin ka'ida manzon Allah ya ake cewa kullu muskirin duk abinda ke sanya maye sai ya ce khamrun giya ne sai ya ce wa kullu khamrin haram, dukkan giya kuma haram ne. Dan haka ka'ida malamai suka ce al-asma'u la tughayyiru al-haqa'iq, sunaye ba sa canza hakikanin abu, koda an canza masa abu suna, to abu gaskiya tana nan matsayin ta na gaskiya koda an canza mata suna. Kariya tana nan a matsayin ta kariya ce koda an canza mata suna. To dan haka bayani da ya gabata, akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk abin da Allah ya haramta, domin ka'ida ce Ubangiji ta'ala matsayinsa ya wuce wargi yayi abu ba tare da hikima ba. Duk abin da Allah ya ce ayi ko a daina, to akwai hikima a ƙarƙashin haka. Giya da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana ita domin akwai cutarwa wanda sun wuce a lissafa tattare da ita. Kaga akwai cutarwa ta ɓangaren addini. Me yasa? Domin Ubangiji ta'ala ya ce, da yace ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, sai yace innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun. Kaga bangaren addini giya tana daga cikin abin da ke toshe mutum ya tsare shi game da ambaton Allah. Yanzu wanda ya sha giya yayi maye, sai ya wuni yana barci ya kwana yana barci, wani sai ya kwana ya wuni yana cikin maye, salloli su zo su fita ba tare da ya sani ba. Akwai giyar da mutum zai sha sai yayi awa 24 a cikin maye. To kaga anan kenan an samu asaddu an zikirla, kaga akwai kenan cutarwa bangaren addini, sannan kuma akwai cutarwa bangaren dabi'u da halaye. Me yasa? Domin Ubangiji ta'ala ya ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri, shaytani kadai yana nihi ne wato ya jefa gaba da kiyayya tsakankaninku game da lamarin giya da caca. Yanzu mashagiya idan ya sha giya, kowa yana iya zagi ya zo ya ci mutuncin wanda yake son ya ci mutuncin shi, balma ta kanas wani lokaci sai ya ce bari in je in sha masa giyar shi ta musamman domin ya zo ya wulakanta ka kenan. Kaga anan kenan bangaren dabi'u da halaye ya cutar da dabi'unsa da halayensa, ya zama mutumin banza. Shi ko duk abin da zai lalata dabi'un mutum na kwarai ya koma akan dabi'u waɗanda suke na banza, to haramu ne. Sannan kuma ga cutar da hankali, domin hankalin da Allah ya maka ni'ima ce babba daga cikin ni'imominsa. Balma wasu malamai sun tafi akan cewa duk ni'imomin da Allah ya ma bawa babu ni'imar da ta wuce ni'imar hankali, tare da cewa a magana mafi rinjaye ni'ima ta musulunci ita ce babbar ni'ima, to shi kan shi musulunci baya inganta sai da hankali. To hankali wannan ni'ima da Allah ya maka kayi kokarin gurbata ta, kaga anan baka kiyaye ba amanar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka. Sannan kuma ga cutar da dan adam game da abin da ya shafi gangan jiki, dukkan likitoci sun yi ittifaki babu sabani akan cewa giya wato tana haddasa ma dan adam cututtuka na daban-daban wanda sun wuce a lissafa, wanda kowace cuta tana iya kai shi zuwa ga halaka. Duk wani likita da ake kirgawa da fadarsa, to babu sabani tsakankanin su cewa giya tana cutar da dan adam, wanda duk abin da zai cutar da lafiyar ka haramu ne, domin Allah ya haramta mana kisan kai. Duk abin da zai kai mutum zuwa ga halaka haramu ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kamar yadda ya faɗa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. To dan haka malamai suka ce kai ka tsaya ma in a ce a giya gaba ɗaya babu wani abu na cutarwa sai kusar da hankali, shi kadai ya ishi mai hankali ya gane cewa giya haramu ce. A ce ma babu komai sai kusar da hankali, babu cutar da lafiya, babu cutarwa bangaren addini, babu cutarwa bangaren dabi'u, amma tana kusar da hankali, shi kadai ya isa mai hankali ya gane haramcin giya. Me yasa? Saboda duk lokacin da mashagiya ya sha giya, zaka ga yana tasarrufi irin na mahaukata. Dan giya nawa za a ga yana rarrahi a bakin kwata, yana tafiya, yana tangadi, yana dariya, yana zage-zage, shi kadai duk abin da ya ga dama yi zai. To wannan kadai ya isa mai hankali ya gane cewa giya haramun ci. Amma mafi yawa daga cikin jama'a ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu, don haka za ka same su cewa duk irin waɗannan abubuwa waɗanda za su gusar da hankalinsu, su ruguza musu addini, su daudada musu mutunci, su hallakar da dukiyarsu, su bata, wato su gurɓata lafiyar da Allah ya ni'imtar da su, to ba sa nisantar irin waɗannan abubuwa. Duk da cewa alhamdulillahi an samu ci gaba a cikinmu a nan, musamman a irin yanayinmu a nan, da a nan garin in gidajen giya sun wuce a lissafa, hatta a unguwanne in ka kewaya za ka sami gidan giya ya kai kusan uku ko huɗu. To amma yau gaba ɗaya alhamdulillahi waɗannan gidan giya babu su, wasu sun koma masana'anta, wasu sun koma ma masallatai. To wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yau za ka ga waɗanda kafin ka ga mutum akan titi yana tangadi yana so, abu ne wanda yake abu nema, amma da in ka biyo titi mutane sun wuce a lissafa. Ba komai ba ko ya kawo ci gaba akan wannan bangare illa kusantar addini da jama'a suke karantar menene addini. Al-hadithu sadisu wal khamsuna ba'da thalathimi'a. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الهدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وفي حديثنا 356 رواية أنس بن مالك الله يكرم سيدا كيف دا للي منظم الله صلى الله عليه وسلم أنظو مسد ونمتن تبس واتو ياشاقيا فجلده بجريدة نحو 40. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bulala shi da tsinin giya ta dabino, sai da manzon Allah ya masa bulala 40. Lafazin jarida wato shine rishin dabino, ma'ana wanda ke da kwai kaba a jikinsa, kenan irin wanda ake miriki na mahulhuci ko kuma gado wanda yake na kara, wannan shine ake kiran shi kenan jarida. Wannan icce kenan na rishin dabino da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa bulala shi, wannan da aka zo masa ya sha giya, wato sai da aka masa bulala 40, ba da hannunsa bai masa, a ya sa an masa. In ka ce ayi abu kaza, to tankar kai ne kai. Shine yace fajaladahu bi jaridati nahwa 40, manzon Allah ya sanya aka bulala shi sai da aka masa bulala 40. Ana Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yace wa fa'alahu Abubakar Allah ya kara masa yadda haka ya aikata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Da aka zo da mashagiya, Abubakar ya bulala shi bulala 40 da tsumin giya ta dabino, ta iccen dabino. Falamma kana Umar, lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar Abubakar, aka zo da mashagiya, shan giya sai ya yawaita a cikin jama'a. Me ya kawo shan giya ya yawaita a cikin jama'a? Domin a lokacin Umar an samu futuhat islamiyya sun yawaita, ma'ana birane daban-daban an buɗa su sun zamanto karkashin daula ta musulunci, sai ya zamanto jama'a ta musulmi sun gaurayu da jama'a da yawa waɗanda ba musulmi bane ba, domin akwai waɗanda suke ahlul zimma a tattare da su. Kamar yadda galibi in ka ɗauki shan giya a nan cikin biranenmu, ba kowa ya kashi ba illa kasancewar waɗanda ba musulmi ba, waɗanda suke zaune a nan, wanda da duk ma'aikata in ka ɗauke su a cikin Nijar ba Nijeriyan bane ba, galibi duk waɗanda ake kawo su ne. To irin wannan sai ya kawo mutane sun ɗauki irin wannan miyagun ɗabi'u da halaye nasu. To sai ya zamanto jama'a ta musulmi sun gaurayu da jama'a da yawa waɗanda suke ba musulmi ba, kuma musamman a lokacin Umar ne aka buɗe Sham ta zamanto ƙarƙashin daula ta musulunci, haka aka gina wasu sabbin birane irin su Kufa da sauransu da irin cikin yankin Iraki an bude birane da dama to sai ya zama turi ne wanda kuma akwai ni'ima akwai abubuwa waɗanda suke da yawa kaya ga su nan duk abin da ake da bukata to sai ya zama to ita kuma daman ni'ima ma'ana kaya waɗanda suke da jin daɗi din sun yawaita suna daga cikin abin da suke son ya dan adam ya kauce ma tafarki madaidaici kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa inna lil insana layughra an ra'ahu istaghna dan adam yakan yi dagawa ya ketare iyaka lokacin da ya ga ya wadatu to wannan sai ya kai an samu da yawa daga cikin musulmi suna shan giya ma'ana shan giya ya yawaita a cikin jama'a shine a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda istisharan nasa wato sai ya shawarci jama'a na sahabbai yace yaya kuka ga ya dace a yi domin a toshe wannan kafa ta banna ga dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bulala 40 yake ma mashayi kuma haka Abu Bakar Allah ya yarda da shi yake yaya kuka gani فقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف الله يكرمه سيدا سيجي دا عمر أخف الهدود ثمانونا مفي سوكين أقوبة دقا چكين أقوبة بند الله يشرع أنتا أچكين القرآن وتقول لا تماني حد يواندي كي نتزف يوم يمزنا چي قول لا دريزا أمس إمي تبعين أوري إن يتبعين أوري جدي فيشزا أي حر يموت كاغا دريتا في تماني haka barawo yanke masa hannu za a yi kaga da yanke hannu gara in bulala dubu za a yi maka maka indi ka tsira da rayuwarka saboda hannun in aka yanke ya tafi shikenan to menene ya fi sauki daga cikin dukkan wata hukuma da Allah ya shar'anta Abdurrahman dan Auf yace a khaful hududi mafi saukin hukumomin da Allah ya shar'anta yace zamanun shi ne bulala 80 haddi na kazafi yace dan haka haka nake ganin ya dace yayi fa amara bihi Umar Umar Allah ya kara masa yadda daga ran nan sai ya ce to duk wanda aka zo mun da shi ya sha giya zan masa bulala 80 wannan ijma'i ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka Aliyu dan Abi Talib shi ma ya ba Umar shawara da ya shawarce shi yace bulala 80 ya kamata ai domin shi ne karancin haddi an gane ku haka kamar yadda shi Abdurrahman shine farkon wanda ya ba Umar shawara daga cikin sahabbai to haka shi ma Aliyu dan Abi Talib ya bashi wannan shawara da yake shan giya ya yawaita to yaya za a yi a tsawatar da jama'a su shiga hayyacin su shine Umar sai ya ce duk wanda aka zo mun da shi ya sha giya na kan shi bulala 80 to dan haka da yin 80 din da yin 40 din gaba ɗaya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan wannan kinan gwalgwadon yanda imani ya gare in 40 kin ba za ta tsawatar da jama'a to akai su 40 wannan fa a zamanin Umar ne fa da shan giya ya yawaita ina ga wannan zamanin kinan in a wannan zamanin mu 40 kin ma ya kamata alunka ta zama su 10 ta koma ta 40 kinan yanda shan giyar a wancan lokaci abu ne wanda yana da karanci kwarai kuma haka wannan hadisi yana nuna mana cewa haddi wanda yake na shan giya to shine din ma ayi bulala 40 ko ayi bulala 80 gwalgwadon yanda limami ya gani abinda zai sa jama'a su shiga hankalin shi kowanne ɗaya daga cikin su sunna ne kuma wannan na nuna mana shan giya laifi ne babba daga cikin manyan laifuka domin duk laifin da Allah ya wajabta haddi a kansa to wannan yana nuna cewa laifi ne wanda yake mai girma sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wanda ya sha giya wajibi ne a yi masa haddi bayani zai zo akan sharuɗa wato na tabbatar da shan giya domin azurtar da haddi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato shan giya kadai ma'ana da wanda ya sha da yawa da wanda ya sha kadan dole azurtar masa da haddi ba maganar cewa wannan kwalba guda ya sha ko kuma wannan tarfa masa aka yi da wanda ya sha kwalba guda da wanda ya sha kaze da wanda aka zuba masa a murfin ya sha ya dandana gaba ɗayan su sunan su mashaya kowanne haddi za a zartar masa abin da ya dace sannan kuma wannan yana nuna mana wato muhimmancin yin shawara musamman ga shugaba duk wani abu in ya kullo kamata ya yi shugaba ya tsaya ya shawarci jama'a su nuna masa abin da ya dace kamar yadda Umar Allah ya kara masa a yadda anan bi yi gaban kai shi bai ce a bulala 80 za a yi ko bulala nawa sai da ya shawarci sahabbansa suka nuna masa cewa ga abin da ya dace kuma wannan yana nuna mana fahimtar addini ta Abdulrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda shayi ma Umar yace karancin haddi a cikin alqur'ani yace shine bulala 80 abin da nake gani wato ai bulala 80 dan haka wannan kuma yana nuna mana halaccin yin aiki da kiyasi lokacin da aka bukatu wato zuwa gare shi mu ji hadisi na gaba kenan karin bayani akan su zai zo a darasi na gaba الحديث السابع والخمسون بعد الثلاثمية عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلب فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله واتو أبو بردة هاني بن نيار البلوي الله يكرم سيدا wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar kuma suka halarci yakin Uhud dan uwa ne na wato Abu Musa na dan uwa ne na wannan Al-Bara ibn Azib domin dan uwan mahaifiyarsa ne kenan matsayin kale yake ga Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda domin shi Abu Burda wannan shine wanda hadisin shi ya gabata wanda a ranar layya ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallar Idi Zan Allah yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallah shine yayi layya duk wanda ya yanka layyarsa kafin ayi sallah manzo Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa Abu Burda sai ya ce ya Rasulullahi tuntuni an yi an gama na yanka layyata kafin mu fito masallaci amma sababin abin da ya kai ni haka makwabta gare ni talakawa ina buƙatar naman layyata ya fara isa bakin su kafin na wani dan haka ne gaggawa na yanka manzo Allah ya ce masa sha tuka sha tula ne layyarka da kai yace ya rasul manzo Allah ya ce masa nama ne kace ba layya ba ce ba sha tuka sha tula ne ragunka da kai yanka manzo Allah ya ce nama ne ka gabatar ma iyalinka ba layya ba ce to shine nan kenan abu shine kenan marwayacin Abu Burda Hani ibn Niyar al-Balawi Allah ya kara masa yadda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yujladu fawqa ashrati aswaq manzo Allah yace ba a bulala mutum sama da bulala goma illa fi haddin min hududillahi sai dai a cikin ukuba daga cikin ukubobin da Allah ya sharanta kenan duk bulalar da za a ba mutum in dai ta fuskar ladabtarwa ne to ba a masa sama da bulala goma kamar yanzu misali mutum ne yayi laifin da yayi an zo da shi kotu to babu wata hukuma da Allah ya shar'anta cewa kaza za a yi masa to anan bayyana cewa in bulala shi za a yi ai masa sama da bulala goma bulala goma sai dai a cikin haddi daga cikin haddika na Ubangiji subhanahu wataala haka kamar misali yaro ko mace suka yi abin da ba daidai ba suka kai matsayin dole sai an sanya hannu domin ladabtarwa to baya halatta ai sama da bulala goma an gane ko gomar ita ce gaya in ma yayi yawa bulala goma amma sama da goma baya halatta sai a cikin haddi wato daga cikin haddika na Ubangiji subhanahu wataala a takaice sharadin tabbatar da shan giya da kuma sharadin zartar da haddi insha Allah zai zo a darasi na gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك